daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numa da niya da kuma dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 5 ga watan Disamba shekara 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makiyar da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba ba makanin labarai.
To ɗaruruwan mutane ne da suka cika makilin wurin duban gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar tarayya Amurka a jiya talata. Kuma wasu jigajigai a majalisar dattawan Amurka sun ce akwai kwararren shaidu da ke tabbatar da yarima mai jirin gado na Saudi Arabia ne ya shirya kisar dan jaridar nan Jamal Khashoggi. Kana jamhuriyar demokradiyyar Congo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar Ebola, inda aka samu labarai 420 a gabashin kasar.
To Allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shiga ƙauyen Zabar Mari na jihar Borno, sun konewa ƴan ƙauyen kayan amfanin gonakin su baki daya.
Abu ne ginshikin wanda muka rike a hannu bibi shine noma. Mun kuma noman shinkafin Allah ya taimake mu mun yi da can aiki. To waɗannan azzaluman sun ciccina mu shinkafin wuta gaba ɗaya sun kokkona.
A can jihar Cross River kuma wani rikici ne ya barke tsakanin wasu al'ummomi guda hudu.
Yan ƙauyuka ne waɗanda suke makwabtaka da juna, waɗanda kuma ba sa ga maciji da juna saboda rikice-rikicen filaye da wuraren zama.
Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma, ‘yan majalisun ƙasar ne suka samar da wata doka da za ta samar da kariya ga ‘yan gudun hijiran cikin gida. Daga nan kuma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokaradiyya a yau, amma da farko sai mun fara da shirin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiri. Ɗaruruwan mutane ne suka cika makil wurin dubar gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wadda aka lullube da tuta a zauren majalisar tarayyar Amurka a jiya talata, wuni guda kafin jana'izar da ƙasar za ta yi wa shugabanta na cikin 41 a yau Laraba. A cikin masu ta'aziyar akwai talakawa Amurka da waɗanda suka taɓa aiki ƙarƙashin marigayi Bush da shugabannin hukumar leƙin asirin ƙasar na da da na yanzu. A cikinsu akwai wani tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan ƙasar, kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Bob Dole, wanda aka kawo shi a cikin keke. Mai kula da shi ya taimakawa Dole mai shekaru 95 da haihuwa ya girmamawa takuran aikinsa a yaƙin duniya na biyu. Abun farin ciki sanda aiki Senator Dole, in ji ɗan marigayin Jeb Bush da ya ɗora wani saƙonsa na Twitter. A wata ganawa a gidan baki da shugaban ƙasa da ke tsallaken fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun miƙa saƙon ta'aziyyarsu ga ɗan marigayin tsohon shugaban Amurka na ciko 43 George W. Bush da uwar gidansa Laura Bush da ma sauran iyalan gidan Bush. Kafin wannan ganawar, uwar gidan shugaban ƙasa Melania ta yi wa Laura Bush rakiya ta zaga a wasu wuraren ƙawa a fadar White House. A daren Litinin, shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa sun halarci zauren majalisun tarayya, inda aka ajiye gawar Bush. Shi ma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yaba wa Bush, inda yake cewa shugaba ne nagari wanda ya kawo sauyi a rayuwar Amurka. A hali da ake ciki kuma a jiya talata, wasu jigajigan majalisar dattawan Amurka sun ce akwai kwararren shaidu da ke tabbatar da yarima mai jirin gado a Saudi Arabia Muhammad bin Salman shine ya shirya kisar ɗan jaridar Saudiyya nan a cikin ofishin jakadancin Riyadh a Istanbul. Kana suka yi watsi da kalaman Trump cewa bai gamsu da batun ɗorawa yariman laifi ba. Shugaban kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa a majalisar dattawan Amurka kuma ɗan Republican Senator Bob Cook wato ya ce ya faɗa manema labarai bayan sauraren bahasi daga daraktan hukumar leƙin asiri na wato ta CIA Gina Haspel, tana cewa wato masu bincike na Amurka sun samu bayanai akan kisa da kuma yanyanke gabobin Jamal Khashoggi a ranar 2 ga watan Oktoba, inda shi Bob Kukan ke cewa,
let me just put it this way, if Crown Press went in front of a jury, he would be convicted.
Wanda ya bayyana gaban masu taimakawa alkalai su yanke hukunci, to lalle ne fa za a yanke masa hukunci tsakanin mintuna 30. Wani babban senator na Republican Lindsey Graham ya wadda yake wakiltan Carolina ta Arewa ta Kudu ya ce idan ba a gano bindiga ba to fa an gano zarto, yana nufin zarto da ma'aikatan Saudiya suka yanyanka gabobin dan jaridar nan mai shekaru 59 da haihuwa Khashoggi.
Here's my takeaway that Saudi Arabia is a strategic ally.
Yace ni dai ga ra'ayina, lalle ne Saudiya babban kawar mu ce da muke kokarin tsare alakar mu, amma kuma ba ta kowace hali ba. Yace za mu yi wa matsayin mu a duniya da kuma tsaron kasar mu lahani idan muka kyale yariman ba mu dauki mataki a kansa ba. Amurka ta yi wa Rasha kashedi cewa dan da yan kwanaki wato tsakanin kwanaki 60 ta amince da yarjejeniyar makaman nukuliya masu cin matsakaitar zango, ko kuma Amurka ta fice daga wannan yarjejeniyar da yake jawabi a wurin taron ministocin kasashen waje na NATO a birnin Brussels a jiya Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce hakurin Amurka ya zo ƙarshe. Ya ce babu wani amfani Amurka ta ci gaba da zama a cikin wannan yarjejeniya da ke hana ta maida martani a kan ta'asa da Rasha take yi. Pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa Rasha ba ta mutunta yarjejeniyar lamarin da ke haifar da haɗarin nukuliya a Turai. Kawayen Amurka na NATO sun bayyana matukar damuwarsu ga barazanar da Amurka take yi na ficewa daga wannan yarjejeniyar lamarin da ke haifar da gasar da zai iya haifar da gasar makamai a Turai. Ko da yake ministocin kasashen wajen na NATO sun ayyana Rasha da bijirewa yarjejeniyar a hukumance a cikin wata sanarwar nuna goyon baya ga Amurka a jiya Talata. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar Ebola, inda aka samu labarai 420 a gabashin kasar wadda ke fama da tashin hankali da mace-macen mutane wanda ya kasa da kashi 60 cikin 100. Barkewar cutar na yanzu na ciko wanda ya zama na cikin 10 a cikin kasar ya bambanta da waɗanda aka saba gani a baya, saboda sama da kashi 60 a cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar mata ne. Wata jinjira mai watanni 9 a duniya mai suna Benedicta ta kamu da Ebola kuma ta kwashe makonni 3 tana rayuwa a wani wuri da aka killace ta da roba asibitin da ke garin Beni mai kimanin mutane rabin miliyan da ke gabashin Congo. Mahaifiyar jinjirar ita ma ta kamu da Ebola kuma ta mutu ne a wurin haihuwa. Sama da mutane 400 ne aka samu dauke da kwayar cutar Ebola tun cikin watan Agusta. Wannan ne mafi muni na biyu a tarihi, bayan Ebola ta kashe sama da mutane 11,000 a Afirka ta Yamma tsakanin shekarun 2013 da 2016.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla al'umar kauyen Zabar Mari na jihar Borno ne ke mika kukansu ga gwamnati bayan da yan Boko Haram suka kai musu hari suka kone dukkan kayan amfanin gonakinsu da suka shuka. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda na dauke da karin bayani.
Wasu manoman shinkafa da ke garin Zabar Mari a karamar hukumar Jere a jihar Borno sun kira gwamnati ta taimakawa rayuwarsu wajen sama musu abin da za su ci sakamakon banka gonakinsu wuta da yayan gungiyar Boko Haram suka yi a ranar Asabar din da ta gabata. Alhaji Hassan Zabar Mari dai shine shugaban gungiyar masu sarrafa shinkafa na garin Zabar Marin, ga kuma abin da ya shaida wa manema labarai lokacin da suka yi tattaki zuwa cibiyar yan jaridu da ke garin Maiduguri. Na shaida wa manema labarai irin halin da suka fada cikin.
Abu ne ginshiki wanda muka rike a hannu bibiyu shine noma. Mun kuma noman shinkafan Allah ya taimake mu, mun yi da can aiki kuma har jama'an mu sun zo sun tattara shinkafan gaba daya suna neman su so mu buga shinkafan domin dura ta zuwa gida. To wayannan azzaluman sun zo shekaran jiya da yamma gaskiya sun ciccina mu shinkafin wuta gaba daya sun kokkona, kuma ban musamman irin halin da za a shiga ba, sai dai mu ce Allah ta'ala ya taimaka mana ya rufa mana asiri kuma muna neman taimakon ainihin gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari domin tallafa ma waɗannan jama'a domin halayyar rayuwar da ake ciki. A duk abin da za a kiyasa a gaskiya sai dai mu yi kiyasi kawai, amma sama da hekta 250 sun na kayan hekta 250 sun kona muna cikin wannan jeji din. Shine muke nema dan Allah gwamnati su shigo cikin wannan al'amarin domin tallafa mu mutanen yankin Jere zuwa Mafa.
Su ma wasu manoman da aka yi tattaki zuwa wannan cibiyar yan jaridun sun bayyana irin damuwar da suka fada cikin kamar haka.
Alhaji Bello daga Kwashebe, dan ni a kaina sun kona mu ya kai 250, bayan kuma na gama aikin komai na yanka na tara shekaran jiya maran da za su kona da safi na sallama su aiki na bashi ma na zo na karba wajen dan uwana kan zanje in buga in dauko in kawo gida in biya masu bashi. To sai suka zo da yamma kuma suka zo ka kori mutanen mu da bindigogi suka fara kucin na mu bagogin shinkafin wuta.
Adamu Usman Kwashebe, ni bana da wani sana'a sai noma, shi na sani tun tashi na kuma gonan kamar misalin zai kai 260 suka kona. A cikin hali na damuwa tunda ba wani abu ba sana'a ba wani aiki ga yara ga iyalai ga iyaye, muna son gwamnati ta tallafa muna da mu da 'yan uwanmu. Wannan ni kadai ma akwai wanda yafi ni mamu ma akwai na sama da mu haka.
Sunana Bala Alhaji Audu, na rasa kaman ba huce sa'in abinda na iya ba gonan bara, mana kuma sun zo sun gona misalin karfe 4 haka shekaran jiya ranan Asabar.
Manoma da dama dai da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya na fuskantar barazanar 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne, yayin da wani lokacin sukan kama su yi masu yankan rago, wani lokacin kuma sukan harbe su ne da bindiga a lokacin da sukan ce aikin gonan ko kuma kwasar amfanin gonan nasu, wanda wasu Allah kan yi masu gyaɗar doguwa su tsallaka irin wannan hare-hare. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda. To har yanzu dai muna kan batun tsaron ne a Najeriya, inda a jihar Cross River wani rikici ya barke tsakanin wasu al'ummomi guda hudu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar.
Wani rikici ya barke tsakanin al'ummomi guda hudu a jihar Cross River dake yankin Niger Delta. Wadannan al'ummomin guda hudu dai duka a karamar hukuma ɗaya suke, wato karamar hukumar Biyase a jihar ta Cross River. Rahotannin da ya sun tabbatar da cewar an kashe mata da kananan yare da dama, da haka na tuntubi shugaban rundunar tsaro kuma kwamishinan 'yan sandan jihar domin jin halin da ake ciki.
'Yan ƙauyuka ne waɗanda suke makwabtaka da juna, waɗanda kuma ba sa ga maciji da juna saboda rikice-rikicen filaye da wuraren zama. Ba yau suka fara irin waɗannan rikice-rikice da a tsakanin su ba, to shi ne yanzu kuma sai ya taso gadagada. To amma a koyaushe muka yi iyakar ƙoƙarinmu mun ga cewar mun shiga tsakani domin kwantar da hankulan jama'a an zauna lafiya. Akwai waɗanda muka samu labarin cewa saboda rikicin ya tashi sun dan samu jikata kuma an kai su asibiti ana ba su magani.
Bisa rahotannin da muke samu akwai bayanan da ke nuna cewa an cire kawunan wasu, sa'annan waɗanda aka kashe mafi yawanci mata ne da kananan yara, kamar kurun da 'yan sanda kun samu wannan labari?
Hakikanin gaskiya har a yanzu da nake gaya ma babu wani rahoto da na samu daga jami'in rundunar 'yan sanda da ke Akamfa, wato area commander, wanda a ɗazuma yana wannan ƙauyuka. Maimakon haka an samu jikatar wasu daga ciki ire-iren waɗanda suka fito aka yi rikicin nan da su.
Shi ma mai baiwa gwamnan jihar ta Cross River shawara kan baki Musa Mai Goro ya yi mini ƙarin bayani faruwar wannan lamarin.
To waɗannan al'ummomi suna rikici ne akan wata gona, wato gona ce wacce gwamnatin jihar ta saya ta shuka wato kwakwan manja. To duka waɗannan al'ummomi suna dawar cewa gonakin wato nasu ne. Dama wannan rikici kusan barama sun dan so a yi wannan rikici wannan yamuri, kuma gwamnati ta shiga tsakani aka daidaita. To a gwamnatance dai har yanzu a hukumance ba a dai kai ga tantancewa ga waɗanda suka rasu ba ga waɗanda suka jikata.
Ta tabbata a fili cewar rikice-rikicen al'ummomi kan gonaki a jihar Cross River ba wani sabon abu ba ne, sai dai barin da hukumomi ke yi rikicin na yin muni shi ne babban al'amari, inda lamarin ke ci gaba da ɗaukar hankulan duniya. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Uwa ɗaya, uba ɗaya, ƙasa ɗaya. banbanci da banbanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini.
To wannan haka yake a gaida Lamido Abubakar. To daga Najeriya kuma sai makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, inda Majalisar Dokokin Kasar ta kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin dokar da gwamnati ta gabatar a cigaban neman hanyoyin samar da kariya ga 'yan gudun hijira cikin gida, bayan la'akari da yadda matsalolin ta'addanci ke tilastawa dubban jama'a neman mafaka. Dan Majalisar Dokoki Lamido Mumuna Haruna ya yi wa wakilin murya Amurka Sulaimuna Barma ƙarin bayani.
Gwamnati ya duba ya gani mutane da suka gudu don yaƙi, suka gudu don hambaliya ko don wani abu, ya kamata a kula da su. Meye kulawa? A inda suke, in sun tashi inda suke, an kai su wani wuri ya zamanto suna da incin su yanda ya kamata. Su samu ci, su samu sa, su samu tsaro, su samu likita, su samu foro na yaransu da irin waɗannan abubuwa duka. Wannan doka kenan abun da ta dana da kenan. Waɗannan mutane su ne 'yan Niger, 'yan gudun hijira na cikin gida. In ka tashi difa zuwa da magaran, in ka irin waɗannan abubuwa ne ya kai ka, dole gwamnati ya kama ma.
Kamar waɗanne irin abubuwa ne aka yi tanadi domin walwalar mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali a ƙarƙashin ita wannan sabon doka?
Abubuwa suna da yawa, amma ina so in ɗau misali. Kamar cikin yaƙi, mu ɗauki kaman Boko Haram, mutane ko na Tam ko na Barwa ko na wani abu sun je a cikin wannan yaƙi, sun tashi daga inda suke. A lokacin da suke tashi, yaƙi ne yake sa su tashi. In sun tashi, wasu sai su tashi yara wani wuri, miji ya nuhi wani oje daban, mata ya nuhi wani oje daban. To shi ne doka ta ce, in an samu irin waɗannan abubuwa, gwamnati alatilas a nemo su, in suna da rai a gama su, iyali guda su zauna inda za su samu mafaka, a musu kariya yanda ya kamata. In sun gudu sun samu mafakan, gwamnati tilas ne ya samu musu tsaro a inda suke, foro na yaran nasu, ilmi kenan, likita a nan inda suke, shi ma gwamnati dole ne ya kawo musu irin waɗannan abubuwa.
To dan majalisa Lamido Mumuna Haruna a hirarsa da Sulaimuna Barma kenan. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a gun muke cewa karfe 1 da kusan minti 18 na dare. Yanzu dai gashirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri. Yau za mu yi kokarin fayyace ma'anar demokradiyya. Sunana Madina Dauda, ku biyo ni. Demokradiyya dai an ce tsari ne na mutane daga mutane ta mutane, amma wasu koke-koke da ke ɗaukan hankali su ne yadda ake ganin bambancin demokradiyya tsakanin ƙasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa irin ƙasa ta Najeriya. Wai in an ce demokradiyya, menene ake nufi ne? Ƙwararre a fannin siyasa kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, Suleiman Dahiru, ya yi fashin baki.
Abin da ake nufi da demokradiyya shi ne irin gwamnati ne da mutanen ƙasar suka zaɓa. Suka zaɓi wannan gwamnatin sai musu aiki, ba sai wasu 'yan ƙalilan mutane aiki ba. Gwamnati ne da ake cira of the people, by the people, and for the people. Ya nuna wannan gwamnatin mutane suka dora ta a mulki, kuma duk komai za ta yi saboda jama'a ne, ba saboda wasu ba.
Kana ganin Najeriya ta riƙi demokradiyya a yadda ya kamata tun 1999 zuwa yau?
Idan muka dubi abubuwan da suka faru a baya, za mu ga cewa muna mulkin demokradiyya a Najeriya, amma a suna ne kawai, don saboda daɗe wanda soja suka yi suna mulki ya sa kan mutane ya juya. Yanda ake yi na lokacin soja suke, haka ake yi. Kamar lokacin da Obasanjo yake shugaban ƙasa, aka yi ta abubuwa wanda a halin gaskiya in ana bin demokrasiya na gaskiya ne ba za a yi haka ba kamar yanda za a je a tube gwamna ɗan majalisa guda shida ko bakwai wai a ce su suka zauna wasu ma ba a cikin ƙasar state din su ba an fito da su zuwa wasu wurare inda suka zauna aka cire gwamna ko kuma a'a don ana rikici kamar yanda aka yi a plateau aka cire gwamna aka sa wani tsohon sojoji da ya mulki yanda aka yi a Ekiti aka cire gwamna aka kawo tsohon soja ya je ya mulki wato abinda aka yi ta yi a lokacin zan kira da turanci militarized democracy aka yi ta yi to amma a halin da muke ciki yanzu akwai canji na abubuwan da suka faru da na yanzu yanzu dai tunda Buhari ya hau mulki ba gwamna da aka cire abu ɗaya da kawai mutane suke korafi akai shine in aka ce gwamnati na demokratiya ya kamata a bi dokan majalisa daban kotu daban su gwamnati masu zartar da abubuwa daban in kotu suka yi abu suka yanke shari'a dole ne gwamnati su bi wannan shari'a da aka yanke to amma akwai wasu wa'anda kotu sun ce a sake su ba a sake su ba wanda ni a gani na ba demokratiya ne aka bi ba
to wace rawa zaka ce ƴan majalisa sun taka a demokratiyan wannan kasar
ƴan majalisa suna wuce gona da iri suna shiga cikin sha'anin gwamnati wanda su kuma ba gwamnati bane su iyaka su yi dokoki ne amma wuce gona da iri da suka yi shine wai even abin na resolution wato irin yanda za a zauna a yi a tattauna abu a ce to bari mu bai wa gwamnati shawara a yi abu kaza resolution yanda muka sani ba doka bane don haka shugaban kasa ba dole ne yi abin da ƴan majalisa suka faɗa ba amma a zo a ce don an ce a yi abu kaza shugaban kasa bai yi ba don haka in ya kawo sunayen mutane a ba su mukami ku ci ko ba za ku wannan ba wani wuri a duniyar nan da ake haka sai dai a nan Najeriya in za mu bi demokratiya mu bi yanda aka zana shi
to yaya aka zana shi
inda aka zana gwamnati su ne masu zartarwa za su bi dokoki yanda aka zana
a kundin tsarin mulki kenan
a kundin tsarin mulki idan suka yi wani abu wanda wani ko wasu ba su ji daɗi ba za su iya zuwa kotu idan suka je kotu suka bi kadunsu dole ne gwamnati ta canza in ba ta canza ba ya nuna wannan gwamnatin ba ta bin abin da aka zartar a yi kamar yadda na yi magana da mutanen majalisa mutanen majalisa su kawai su zo su yi dokoki yanda mulkin ƙasa zai tafi daidai amma bai kamata su zo su shiga su yi dumu-dumu cikin aikin gwamnati ba
har su kai ga matsa ma shugaban kasa cewa dole ya bi doka ko umarnin su
ba ma doka bane
dole ya bi umarnin su
shine na kira resolution ba doka bane kamar shawara ne in baki shawara in na baki shawara ya rage naki ko ki karba ko ki karba
amma ga shugaban kungiyar Save the Change wato ma'ana mu tsare canji Bashir Abdullahi Dan Musa yace siyasa wacce ake yi a cikin mulkin demokradiyya ba za ta ginu ba sai an yi abubuwa muhimmai guda biyu
na farko duk wanda ke rike da mukami na siyasa to a fahimtar mu aikin shi iri biyu ne manya aikin shi baccin aikin office wanda zai tsaya tsakani ga Allah kamar yadda na bayar saka aiki tsakani ga Allah shi ya amfana to kuma ya koma gida ya raya siyasar ta hanyar taimakon al'umma domin ita ta kawo shi matsayin da yake ciki
to wannan taimako na al'umma ta yaya za a yi shi
wato shi wannan taimako na al'umma tudu wajen kashi uku ne a bangaren gwamnatin jiha wato maimakon a ce dukkan al'amari yana kan gwamna ko shugaban kasa to su zaɗa wakilansu da makarrabansu in form of commissiononi SASA ko wacce lagalmin sun ɗauko to sai muka ce to kowane gwamna ya yi ƙoƙari ya yi tsari yadda duk wata a sau ɗaya a wata kowace makarrabai za su koma lagalmin ɗinsu a dunƙule ba a ware ba to su koma inda su fito a dunƙule suna mutunta al'ummar wannan yanki nasu ana samun zamantakewa mai kyau kowa na sanin ciwon kowa kuma ana samun taimakon juna tsakankanin juna tudun hukuku kenan na biyu kuma sai muka ce shifrewan kasa abubuwan nan sun mishi yawa yana yin kokari abubuwa da gaskiyan gaske ya kirkiro abubuwa empower trader money ga sunan wutu 2500 da ake ba marasa karhi ga ayyuka nan kuma an baza a kasa kowa na gani ga mambela nan abinda aka watsa shekarun shekaru ya tinkare su shi amma na bukatun mu sai maka sai muka ce to duk bayan wata uku makarrabin shi da ya dauko su suna cikin gwamnatin tarayya ya sa su ga komawa jihohin da suka fi so su ma a dunkule suna haduwa da su makarraban gwamnatin jihohi ana mu'amala ana saman zamantakewa ana fahimtar juna saboda rikice-rikice da ake karana karamin raba kawo na al'umma a kauda shi a taimaki al'umma na biyu kenan nan uku kuma su yan majalisun mu na tarayya da na jihohi senatoci da reps su suna da bakin jini ga al'umma saboda abinda suke samu ya tsone wa mutane ido to ya kamata a ce ta abinda suke samu din na mutane mana amana sai muka kirkiro wani asusu wanda muka sa masa suna Foundation for Human Capital Development asusun rayar al'umma na kowace karamar hukuma kowane dan majalisa zai sa wani abu a ciki na reps zai sa na jiha zai sa senator shi ma zai sa haka su ma makarban gwamnati waɗanda suka fito daga wannan yanki ya Allah tana aiki a gwamnatin tarayya ya sa aiki a gwamnatin jiha su ma za su dan guduro abu 100,000 abinda kowa yake yokewa za a sa ya zama cewa kowa sai ka ga mun akalla duk watan 2.3 million zuwa 4 million wannan 3 million zuwa 4 million da na rayar al'umma tare akwai kananan abubuwa da ke addaba al'umman mu ba kullun sai an koma masu mulki ba misali kamar yake ta faɗi cewa akwai bangaren auratayya zaki ga mu yayin nan bangaren mu na arewa zaki ga yara teenagers yan shekara 13 19 sun zama jawurori wasu kuma zaki ga ana sa ai auren amma ba hali a dinga dauka kenan wannan asusun in aka dauko 50,000 aka warware matsalar shi laifi ne wani matashin kamar da yake cewa tashi yayi kokari ne amma kar a yi ta ga kowa dan abin da yake sarrafawa ya kare kila ya tamanin shi da alin shi ya gudu shin aka dauko shi aka jawo shi aka bashi da 200,000 daga cikin wannan asusun ya rike iyalin shi laifi ne wasu yaran mu haziƙai ne suna cin jarabawa amma ba su da gatin da za su ci gaba da karatun su shin aka dauko su karatun su din da wannan hanyar shi laifi ne wasu kuma an san su da kokarin su amma suna cin lunguna ciwo ya kwantar da su shi idan ana irin wannan kewayewa ai za a gan su in aka ji labarin su za a dauko su a kawo su asibitin karamin hukuma in abin ya hi karin wannan asibitin sai a kai shi asibitin jiha misali to irin waɗannan abubuwan su wannan asusun yana hannun al'umma
iyakacin abinda lokaci ya bamu daman kawo muku kenan a yau a madadin baki na Jakada Suleiman Dahiru da shugaban kungiyar Save the Change Bashir Abdullahi Dan Musa ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da baba zai da mana labarai amma wannan karan a takaice
wakilai daga Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun bayyana damuwarsu a majalisar ɗinkin duniya a jiya talata akan wani gwajin makamai na ballistic masting masakaitan zango wadda Iran ta yi a ranar Asabar jakadi Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwajin makamai na Iran na kwana-kwanan nan yana da hadarin gaske amma kuma dai bai zo da mamaki ba Amurka ta yi wa duniya kashedi game da aniyar Iran na tada fitina a yankin gabas ta tsakiya da kuma bijirewa dokokin ƙasa da ƙasa. Haley ta kira gwajin makaman nukuliya a matsayin takala gana ta kira ga ƙasashen duniya kada su kauda idanunsu da lokaci da ainihin Iran za ta kaucewa kudurorin majalisar ɗinkin duniya.
Toma da lagashe ka kafin mu salama muna taya Kabiru Hashim da aka fi sani da Kabiru Aro muna samun karuwa da namiji Allah ya raya kuma bai ore yaro da yaran lafiya masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni kan abin da yake faruwa da shugabanni a can ƙasar Argentina wanda suke kan sauyin yanayi za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodone wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyanmu na yau ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.